Masjid Umar bin Al-Khattab dan tenatar rejunamu aka yawma Allah kaddar hadomu akaratin wannan littafi mai albarka mukhtasar na Sahih Bukhari wanda aka fi sani da At-Tajrid As-Sarih wanda ikhtisarin shi shine Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif Az-Zubidi wanda malamin an aye shi hijira tana da shekara 812 ya rasu 1893. Allah ya mishi jin kai da rahama kuma Allah ya sanya albarka a duk abin da zamu karanta ya sanya ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ga rabbul alamin zamu tashi babu manqada hayatu yantahi bil majlis ومن رأى فرجة في الحلقة وجلس فيها وني فرقة أبي واقد واقد للذي
أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد
Karkashin tarjama da Imam Bukhari ya kulla a Al-Jami'i nashi ya kawo wannan hadisi wanda tarjama babu man qada haythu yantahi bihi al-majlis babe dangane da bayani akan sha'anin man qada wanda ya zauna haythu yantahi bihi al-majlis bakin inda gurin zama ya tukake ya kare wa marra afruja da kuma wanda ya ga wata yar kafatil halaka a cikin da'ira ba jalasa fiha sai je zauna gurin kenan menene hukuncin mutum ne ya zo zama sai ya zauna a bakin inda taro ya tsaya ko da ko akan dangarama ne da kuma wanda shi sai ya ga wata kafa a da'ira sai ya zo ya zauna a nan gurin to akan sha'anin wannan ne zai kawo mana kenan dangane da sha'anin wanda ya zauna ya yantahi bihi al-majlis عن أبي واقد الليثي دق أبو واقد الليثي شيني الحارث بن مالك ابن أوف وانديك الصحابين البدري وما يارس هجرتنا لشكرا ستند تقص الله جنش درهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لليم الظالة صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس ألوكة ديك زوني في المسجد أمثلاتي والناس معه halin sahabbai ma'aru suna tare da shi id aqbala salatatu nafari kai tsaye sai wasu jama'u guda uku sai suka fuskanto cikin wannan masallacin fa aqbala sunani a lokacin da suka tunkaro wajejen masallaci za su wuce fa aqbala sunani guda biyu daga cikin su sai suka fuskanto ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo gun maji wa dhahaba wahidun ɗaya kuma shi sai ya fice ya tafi ba tare da ya shiga ba cikin masallaci inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suke tare da shi yake karantar da su. Kala Abu Waqid ya ce fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, waɗannan mutane guda biyu sai suka zo suka tsaya gumma yake. Fa amma ahaduhuma, ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu waɗanda suka fuskanto, fara furja sai ga wata kafafil halaka a cikin da'irar da sahabbai suka yi. Wannan ya nuna halaccin a yi da'ira, ya aka ce da'ira shine kuri da za a yi zagaye don ɗaukar ilimi. Da aka fara furja sai ga wata kafafil halaka a cikin wannan da'ira, fajalasa fiha, sai ya zauna a cikin wannan kafa da ya gani. Wa mal akhar, ɗayan kuma daga cikin guda biyun, fajalasa khalfahu, shi kuma sai tsaya bayan halaka ɗin kenan bakin inda taro ya shi. Wannan yaga wata halaka, yaga wata kafa a halaka sai ya shiga, shi kuma ɗin sai ya tsaya a baya kenan, ma'ana ta yadda zai girgire ni kenan wata halaka. Wa ma salisu, amma na uku, fa adbara zahiba, shi kuma sai ya juya yana mai tafiyarsa. Falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da maki salasan ya ida, menene ya ida? Abin da ya shagaltu da shi na karantar da sahabbai alqur'ani, tunda dama ce aka bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid, lokacin da maki yake zaune a masallaci sahabbai suna tare da shi, kenan yana karantar da su qur'ani. Shi yasa mutanen suka zo suka tsaya, to da maki salasan ya ida, abin da ya ida na karantar da sahabbai, qala, yace ala ukhbirukum anin nafar salasa, shin ba ku san in ba ku labari dangane da jama'un nan guda uku? Wannan ba laifi bane ba, dan ka ambata wanda ya aikata kuskure a hanyar da ya nuna aikin da ya na kuskure, dan ka nuna ma mutane wannan da ya kaza ba daidai bane, wannan bai daga giba. Amma ahadum, ɗaya daga cikin su fa'awa ila Allah ta'ala, ya taro jiki zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, tunda gurin karanta alqur'ani ne zancen Allah subhanahu wata'ala, majalisi ne na zikiri kenan. Fa'awa ila Allah ta'ala, sai taro jiki zuwa ga Allah. Fa'awa Allah ilayhi, Allah subhanahu wata'ala sai taro da shi zuwa gare shi. Wa man akharu, amma ɗayan wa fastahaya, shi kuma sai ji kunya, fastahaya Allahu minhu, ubangiji subhanahu wata'ala sai ji kunya daga gare shi, kunya wadda ta dace ma zatin Allah subhanahu wata'ala. Saɓanin yadda waɗansu daga sharrahu na Bukhari suka zamanto sun yi tawili na jin kunya na Allah subhanahu wata'ala, irin su Badr Din al-Aini, hatta da ma Siddiq Hasan Khan a cikin Aunul Bari shi ma ya yi tawili na wannan jingina jin kunya ga Allah subhanahu wata'ala, wanda kuma Allah ya tabbata iya daga sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi an yarudduhuma sufran khaifataini, saboda haka yana daga sunan Allah al-hayyu. Fastahaya Allah minhu, wa amma al-akhar, shi kuma ɗayan, fa'arada, sai ya kau da kai ya bujire, fa'arada Allah anhu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rabu da shi. Kaga wannan ya nuna faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, bujirewa ko kuma kau da kai daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, daga ilimi na addini, iya daga cikin kaba'irul dhunub. Amma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin Nawaqidul Islam ya kawo yana daga abin da yake warware musuluncin mutum, al-iradu an dinillah, mutum ya kau da kai daga addinin Allah, la ya ta'allamu babu ko oho, mana baya koyan ilimin addini ba ruwan shi da wannan, to wannan iya da hatsarin gaske. Amma mutum ne ya zo masallaci sai tarar da ana darasi, sai ka ga ya huta, ba za ka dora shi kan wannan ba, saboda shi wancan mazala sasa Allah ne ba shi labari dangane da wancan, cewa fa'arada fa'arada Allahu anhu, kenan Allah ne ba shi labari. Yanzu in muka ga wani ya zo sai ya tafi shi, ko ana karatu ya tunkaro sai ji karatu sai huce, ba za mu ce ba kenan fa'arada fa'arada Allahu anhu, tana yiwa yana da bukata, tana yiwa yana da kaza, tana yiwa ana jiran shi, la'alla mara lahiya ya aje a wata likita ko kuma a wani guri ya ji masallaci sai ya zo kuma ana darasi, tana yiwa a kara minti 30 sai ya tafi shi. To wannan kenan ba za a ce ba yayi ya bujire ko kuma ya kau da kai daga gurin Allah subhanahu wata'ala ko gurin ambaton Allah amma in ba wannan ba kenan ana buƙatar ya zamanto bawa ya zama ɗaya daga cikin ko dai mai karantarwa ko wanda ake karantarwa ko mai saurare kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud Allah ƙara yarda gare shi yace ugudu aliman aw muta'alliman aw mustami'an yace ka waye gari kana malami ko kuma mai neman ilimi ko kuma mai saurare sai yace wala takuna rabi kar ka zamanto na hudu fatahali sai ka hallaka shine wanda shi ba mai karantarwa ba ba mai koya ba ba kuma mai saurare ba kenan babu ruwan shi ya kauda kai daga addinin Allah shi duk ilimi na addini ba sha'anin gaban shi bane to wannan shine abin da ba a so shine manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala wa alimu wa muta'allim duk duniya tsinanniya ce duk abin da ka sani na duniya la'antacce ne abinda ba la'antacce ba sai ambaton Allah subhanahu wata'ala sai kuma abin da ya zamanto ya wunici ambaton Allah subhanahu wata'ala sai kuma wanda yake mai neman ilimi da kuma kenan wanda yake karantar da ilimi da kuma wanda yake karantar da ilimi iya daga a cikin hadisi abinda zamu koya koya mana ladabi na gurin zama addinin musulunci komai ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya bari ma faratna fil kitabi min shay kowane irin abu filla 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 haka yake sufyan ibn uyayna Allah ya shi da rama yace in istata Allah ta hukka jasadaka illa bil athari fa'al in zaka samu ikon sosa cikin ka ba zaka sosa ba sai kana da wani nasu yace zo ka aikata wannan abu ma'ana komi dalla dalla filla filla haka zaka gaishe shine abinda Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad ya ka hadisi na Jabir ibn Samura wanda yace kunna idza ataina ila nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa aduna haytun sahabihi majlis in mun zo majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama inda kenan guri ya tukake mushi shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani a cikin as-sahiha yana ta'aliki sai ke cewa kenan anan hu akwai tambihun ala adabin min adabil majalis akwai fadakarwa akan ladabi daga ladabin guraren zama majalisa fi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsala ma amalahu an-nas al-yawm amma ba yau ba mutane sun yi watsi da wannan hatta ahlul ilm hatta da ma daliban ilimi yace wa huwa anna ar-rajul idza dakhala al-majlis shine mutun ya shiga gurin zama ya jalisa ya sun sahabihi al-majlis walau inda atbat al-bab kai koda wajen dangara ma kowa ne inda an cika tsaya ana kakka zo ka kutsa kana takhatti na riqabun nas yace kenan kar ya zamanto ya taraqab ya dinga jira an ya uma wani ya miki kama ya fa'alul mutakabbirun kamar yanda masu girman kai suke yi to kaga daliban ilimi shi kuma ya sha bamban da masu irin wannan ibn battal Allah ya jinkan shi da rahama dai daga shuraha na bukhari yace wa kadhalika yajibu alal alim yace kaga nan gurin fa zamu koyi wani ladabi yace haka ya zama wajibi ga malami an yi ul mutaallim ya taro da mai neman ilimi zuwa gare shi saboda kaga mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa awa ila Allah ta'ala fa awahu Allah ilayhi ka gani saboda haka kenan haka ake bukata ya zamanto in kaga wanda yake bukatar ilimi to ka taro shi ka jayo shi zuwa ga cikin ka gurin zama iya da ladubba masu dumbin yawa wanda zamu ga a cikin al-Adab al-Mufrad Imam al-Bukhari ya ambata da dama daga cikin malaman da suke rubutu akan adab irin su Ibn al-Muflih duk sun ambata waɗansu daga adab wanda suke na gurin zama to in ku har gurin zama na dunkule yana da ladubba min babu aula majalisi na ilimi ya zamanto yana da adab na shi shi yasa zamu ga mafi yawa iya daga abin da hatta da mu ɗaliban ilimi ya zamanto mun zubar da shi bangaren abin da ya shafi adab na kenan majalis waɗanda suke na wanda suke na ilimi ko kuma masallatai in har guraren da ba masallaci ba suna da ladubba min babu aula masallaci kamar irin abubuwan da zaka ga ana aikata na kuskure na hajjazul makan fil masjid mutun ya zo shunhuda darduma a masallaci ko ranar juma'a ko lokaci kaza saboda haka sai masallaci ya cika makar makir kuma lokacin sai ya zo shi la'alla ma zai takhatti riqabun nas ya ketara ya zo zamna wannan iya daga kuskure Sheikh Salih ibn Uthaymeen Allah ya kanshi da rahama yake cewa a lokacin yana tabbatar da haramcin kenan hajjazul makan fil masjid mutun ya kama guri kuma ya fita yace wa sahihu fi hadhihi almas'alati yace ingantaccen magana irin wannan mas'ala anna alhaja zuwa khuruj min almasjid la yajuz mutun ya kama guri ya fita daga masallaci bai halitta sannan kuma alal insan an yartafi almusalla mutun yana iya daukewa darduma almafrush wanda aka shin wadali annal qa'ida yace qa'ida ma kana waqtuhu bi ghayri haqqin duk abinda ajje shi ba haƙi farafuhu haqqu yace to a dauke shi wannan haƙi sai ce amma lakin sai dai law khifal mafsada inda zai ji tsoron barna bi rafihi in ya dauke min adawatin na adawa aw baghda ko kiyayya ko abin da ya kama da wannan yace fala yarfa'u kar ya dauke lianna dar'ul mafsada awla min jalbil masalih tun kudewa barna yayi ajayu amfani aka ce hudar darduma la'alla darduman ta wani mutunci ya tsufa kuma ana ga cewa ko yana da fushi da yawa in aka dauke gaba ɗaya ma zai ki koma ce ya hasa zuwa masallacin koma ce kaza ko kuma kiyayya ta kulli tsakankanin ku to wannan dan kar a samu wannan kiyayya kin da gaba to kawai shikenan sai ayi hakuri saboda tun kudewa waccan kiyayya kin yayi ayi kokarin jayewa wani amfani yace sannan kuma wa idza alima Allahu min niyyatika in har Allah subhanahu wa ta'ala ya san niyyarka annahu laula hadha almusalla almafrush ba dan wannan dardumar da aka shinhuda ba fi makanihi ana la kunta fi makanihi da kai ne a gurin shi mana shi an ka da ruman aje kai kuma da ka zo ka yanzu sai ka samu sahu wanda yake na baya in ba da shi hudo nan ba da kai ne a gaba to in Allah ya san wannan Allah subhanahu wataala zai baka lada da zaka zo masallaci duk mutane sun shi hudo da ruman su amma bisana kai kuma dan tsoron mafsada sai kai shi hudo can baya to ai kaga kana da lada na me wannan gaugawa da kai zuwa ga alkhairi sannan zamu ga a ciki akwai yabo ga wanda ya zamanto yayi tarayya a majalisi wanda yake na alkhairi a majalisi na alkhairi sai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa'awa ila Allah fa'awa Allah ta'ala kenan sai taro jiki Allah subhanahu wataala sai ya taro da shi alkhairi na wannan sannan kuma akwai mustahabbanci na yin halaka a majalisin dauka ilimi sannan kuma wanda ya riga zama a guri shine ya fi cancanta a wannan guri din wanda ya riga zama a guri shine ya fi cancanta saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam fajala safiha sai mutuma ya zamanto kenan ya zauna a guri din kenan in mutun ya zo ya fara zama to shine ya fi cancantuwa da gurin sama da wanda zai zo daga baya sannan yana nuna mana mustahabbanci na ladabi na majalisin ilimi da kuma toshewa ka bata halaka in ka zo da'ira sai kaga an bar wani kawa to ka toshe wannan kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan toshewa kafa ta sahu wanda yake na sallah da kuma halaccin ma kana iya ketara wuyan mutane ka je ka toshe wata kafa matsar ba zai bayi ba zuwa ga cutuwa in kuma zai bayu zuwa ga cutuwa to kana iya zama amma ka tsinkaye wata kafa can gaba kenan kana iya ketarawa a masallacin juma'a ne sai kaga nan waɗansu sun bada sarari akwai guri kai lepo sai kaga ai ga guri can sahun gaba ko kuma sahu na biyu duk mutane ba su cike shi ba a nan gurin dan ka ketaro ka zo ka dan ka cike wannan bai zamantar wale sannan kuma zamu ga a ciki dai akwai halaccin bada labari na masu aikata sako da halin masu aikata sako dan tsawatarwa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗi cewa wancan ɗayan fa'aradallahu anhu saboda haka kenan ba laihi bane wanda yake aika ya aikata abin da yake sako ne ko kuskure dan ka bada labarin wancan da ya kaza kuskure ne bai daga ba lissafa shi a matsayin giba akwai fadla na lazumta halaka ta ilimi da kuma zama na malami ko kuma mai tunatarwa a masallaci kaga nan sallallahu ya zauna a masallaci tare da sahabbai sai kuma ya bo ga masu jin kunya da kuma mutun ya zauna a majalisi baki inda guri ya kare mishi baki inda guri ya kare mishi su mutanen Hafiz Ibn Hajar yace a cikin fata yace wala ba ka fi shi min turki hadal hadith ala tasmiyatu wahidin min salasatil mazkura yace a mazkurin daga wannan ukun da aka ambata waɗanda suka tinkaro kin guda biyu suka tsaya ɗaya ya kau da kai yace ban tsayu ba akan sunan ɗaya daga cikin su waɗannan mutane kin saboda haka ban tsayu ba akan sunan ɗaya daga cikin su yawanci akan ibhamin waɗanda suka aikata wani abu in abin ba abin yabo bane dan saboda maslaha kaman misali yace jaa rajulun fa bara fi qaifatil masjid to wani lokaci maslaha ta ibhamin ka ayi ta maimaita sunan to kuma kana bukata sai ka koma al mubahamat dan ba wai ainin shi mutumin ba ake so a nuna maka cewa wane yayi kaza ko asalin shi yayi kaza ba wannan ba ake so a nuna maka hukunci ake so a nuna ma na faruwar abin to kaga ba sunan shi ba kake bukata sai dai in kenan wata bukata ta bada ta daban to kuma wannan na sai wani ba
اليوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسبيه سوى سبيل قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فاي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسبيه ببيته فقال اليس ببيته قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام وقربتكم يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أو عالمه به
نعم امام البخاري يجي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او امن سامع وندا كنان زبيدي مختصر ناشي كو اختصاري ناشي sai kuma ya kawo kenan wannan matani na hadisin Abu Bakara wanda shine zai bayyana ma'anar tarjumar da Imam al-Bukhari ya zamanto ya kulla baban da zai bayyana mana fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubba muballagin wani lokacin wanda za a isar ma labari au amin sami'in yakan ma fin kiyayewa har da cewa daga wanda shi aka gaya ma shine ya saurara أنا أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعير ما كسر سيزون على بعير سمر أمنسى وأمسك إنسان بخطامي أو بزمامي سيواني لك صحابة يركي رقمر جنان يركي رقمر رقمر رقمنا مظالة صلى الله عليه وسلم yazo a wata ruwaya aka ambata kenan sayyidina bilal shine wanda ya riki kama a ruwaya ta nasa'i Ummul Hussein tace hajjaltu fara'aytu Bilal yaqulu bi khitami rahilat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bas kuma suka ce a Umar ibn Kharija ne kamar inda yake a hadisi na sunan yace kuntu akhidhu bi simami naqatihi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wasu kuma suka ce a shi dai wanda yake ambata labari kin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al'amari kin ya zamanto ya faru kenan shi Abu Bakara Allah kare ra gare shi kamar yanda yazo da lafazin cewa khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi yawm an-nahr ma kiyaye khutba yana saman taguwa shi yawm an-nahr wa amsaktu sai na kama imma bi khitamiha aw qala bi zimamiha kaga saboda haka kenan shi Abu Bakara shine yayi aikata wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ba'iri wa amsaka insanun bi khitami aw bi zimami thumma qala sai ma yake ci ayyo min hadha wanayini ne wannan fa sakatna sai muka kame bakin mu hatta zananna har muka yi zata annahu sai sammihi su wasmi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira wannan yini da wani suna na daban ba yinin shi ba na yinin araba qala alaysa yawman nahar ba yini ba kenan yawman nahar ba yawmul hajj al-akbar alaysa yawman nahar yau ba ranar soke har ya bace kunna bala muka ce kware anan da kullu da bi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sai muka tambaya ay yawmin hadha sai suka ja bakin su suka kyale alhali kuma sun san wace rana ce sun san yawmul hajj al-akbar ce hatta saka sauda ka fasakatna hatta zananna annahu sai samihi su wasmi amma muka zata cewa da yayi mana wannan tambaya wani suna ne zai gaya mana ba sunan da muka sani ba qala yayi ma ke ce alaysa yawmun nahar shin yau ba ranar soke hadiya bace kullu bala muka ce kware jawabi na istifhami dama yakan zawa da bala a laysa yawman nahar kullu bala qala fa ayu shahrin hadha wannan wata wani wata ne fa sakatna muka ja bakin mu muka shiru hatta zananna har muka zaci annahu sai sami bi ghairi sami zai ambaci wannan wata da sunan da ba shi ba fa qala sai ce alaysa bi dhil hijja shin wannan ba wakan dhil hijja muke cike ba kullu bala muka ce gaskiya ne qala sai ma ke ce fa inna dima'akum to ku sani tabbas jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa ihradakum da mutuncinku bainakum haram haramun ne tsakankaninku ka hurmat yaumikum hada kamar dai yanda kuka san haramcin yaki ko alhurma ta wannan yini naku yanda yake da matsayi fi sharikum hada a wannan wata naku daga ashhurul hurum fi baladikum hada a wannan gari kin da Allah subhanahu wataala sanya shi haraman aminan saboda haka ku san cewa jinanan junanku saboda sababbin barawa jahiliya ne mutane kuma na zamanin jahiliya waɗannan abubuwa ba su dauke su a komai ba kwaran yadda jini wanda yake na al'umma saboda rayuwa ce ake ta jahilci duk inda kuma jahilci yayi mamaya to zai zaman to kenan ana rayuwa ta fauda ta karazube jini ba dauke shi a komai ba dukiya ba ma dukiyar ba shi mai dukiyar za a kama shi a kai shi a saida shi ko a kama iyalen shi a kai a saida wa radakum mutuncinku ba dauki ba mutunci shi ma a bakin komai za a iya zambo a ci mutuncin mace a ci mutuncin namiji ai banta kowa zaka ga waƙoƙi na jahiliya suna irin wannan ayi ma waccan zambo a bata waccan a ai banta waccan haka liyuballigh ash-shahidu al-ghaiba sai annabi sara sai ce liyuballigh ash-shahidu lalle liyuballigh ya isar ash-shahidu wanda ya halarto al-ghaiba ya isar ma wanda bai halarci ba wannan khutba fa inna ash-shahida domin wanda yake ya halarta asa an yuballigh tabbas zai iya isarwa ko kuma takan iya yiwa an yuballigha ya sanar da ya isar ma man huwa aw alahu min wanda zai fi shi har da cewa zai fi kiyayewa akan abin da na faɗi wannan hadisi zamu ga a cikin shi da akwai kashedi da kuma hani akan ko kuma hatsarin zubar da jini da kuma dukiya da kuma mutunci wanda daga cikin agarat na shari'a ta musulunci akwai kiyayewa waɗannan abubuwa shi yasa wani mutum ya rubuta ma Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu cewa ausini bil ilmi kullihi kamun wasiya da kacokamkin ilimi gaba daya ibn Umar sai ya ce inista tsata an tati yawmul qiyama ya ce al ilmu kathirun ilimi yana da yawa ba zai iya yiwa ba a tattare maka amma in har fa ka samu iko an tati yawmul qiyama ka zo ran al qiyama khamisal batani anil harami cikinka yana dan ba yana takure daga haram ma'ana baka ci ba dukiya ta haram kenan baka ci dukiyoyin mi mutane ba tunda amwalakum wala taakulu amwalakum bainakum bil batil kazo baka ci haram ba na dukiyoyin mutane saboda yana daga abu mai hadarin gaske mutun yazo hilin alkiyama cikin shi yana makare da haram annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu lamin nabata bi sutu fan nar awla bihi duk naman da ya tsara ta hanyar haram to fa wuta ita ce tafi dacewa da shi to shine abin da zai nuna maka kuma hatsarin kalli masu mu'amala da riba ar-riba sab'un babun wajen kofa 70 ce aisaru amitul an yanki ar-rajul umma saboda haka babe 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 na riba haka zaka gani to kuma wannan an huce da matakin ta ita ba ma ribar ba yanzu an kai ma yanda shi dan adam cin hanci yake bada a bashi riba riban ma kan a baka ita sai ka bada cin hanci an kai matakin wannan kai kamun kafa kai kamun kafa ka bada cin hanci kana so a baka ramcen miliyan 50 ka je ka samar da titir da wannan na gida ka gangamu to yanzu wannan da zaka kai sai kai kamun kafa saboda dan abin da zaka ajiye ma na miliyan 10 ko miliyan 5 a baka to baka da shi a hannu yanzu labudda he ka je shi kuma wanda zai baka ramcen wannan shi dai yakin to shi kuma he ka mai zaka bashi miliyan 5 a ci to yanzu sai ya ciro a masu ajiye kuɗi wanda su basu dan ba sai a dan ciro miliyan 10 wannan miliyan 10 kenan sai a baka a ciki kai kuma he ka zabge miliyan 5 din shi ta ci an ci sai ka bashi to kuma goma wannan da ya baka he ka ashe ta to yanzu kuma sai a baka miliyan 50 din kuma ga wata takardun gidanka an gama da su dama ba haka zaga takardun gidan su wannan takardun da suka tahi in ka ga sun huto sai a hankali in dai aka kai takardu aka damka su to ka bibi duk takardun da aka kai aka damka na gida wanne kaga sun huto da dadi da waye kaga sun huto in dai sun shiga wannan dakin to ga hutar wasu aiki to ita kanta ribar kaga inda ake mata to labun da kenan a kowane babi kuma ko kai karamin dan kasuwa ne ko babban dan kasuwa ne sai ka tsaya ka kalli wadannan abubuwa yace to khamis al-batan sannan kuma khatif al-zahar bayan ka yana shaqwat mana bayan ka yana shaqwat ba tare da ka zubar da shinin wani ba sannan kuma ka fal lisan harshen ka yana kame baka ci mutuncin wancan kai da wancan ka zagi wancan ka yi giba wancan kai annamimanci ga wancan to ka zama to haka nan wannan hadisi zamu ga shi ma a cikin shi da akwai nuni a bisa matsayi na isar da abin da mutun ya sani shi yasa ma ya zamanto yana daga tayyu a cikin al'umma wadanda za su zamanto suke karantar da mafificin ilimi shine alqur'ani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazara allahu mri'an sami'a maqalati Allah ya ni'imta ya haskaka fuskar mutumin da zai ji magana ta fa fa'addaha kama sani ai har da ce ya karantar kamar yanda yake anan gurin ana zancen kai ne ka karanta arbuuna hadithu matani sai ka zo ka samu wadansu dalibai kake karanta karanta sabuuna hadithu kai ka zo kake karantarwa ba wai ana nufin liballiga shahidu la ghaiba ba a'a sai ka hawo misali kujera cewa salma shi ita ba shi ake nufi ba abinda ka sani ka san ayoyi kaza ka karantar da wannan ka san gurgurdan kaza ka karantar ma'ana gundarin abin ayat da ka sani ko suratul fatiha karantar da mutane wannan Allah kuma ya fattaha ma gaba da kaza kuma he kai bayani daidai yanda ka sani bakin yanda aka baka kai ma he ka bada karka yi kokarin kenan abinda baka da masaniya kan shi yayi nuni kuma akan ladabi na wanda yake mai neman ilimi Abdullah ibn Mubarak yace yana daga maratib wanda yake na ilimi bayan an samu husnul su'al an samu husnul insad sannan kuma husnul faham an samu al-hifzu to kuma sai at-ta'lim ko kuma an-nashr saboda haka sai kuma al'amal wanda shine samara na ilimi din labudde ya zamanto kenan an samu an-nashr ga duk abin da ka sani kenan kai kokari ka karantar wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wanda ta hanyar karantar wannan ne abin yake yaduwa amma ka je jami'a ta musulunci ka karanci addinin musulunci sai ka zo garin ku baka karantar da komai wannan ba daidai bane ba kaje ka harrace Qur'ani kuma ya zamanto babu wadanda kake karantarwa wannan ba daidai bane duk da dai farzu kifaya ne in wasu sun tsayi suna yi sun dauke ma wasu to a matsayin ka wanda kake a likita kake aiki to yanzu kai wakili ne likitoci ba su da dama zuwa guri kaza in an yi da sallah minti biyu kawai jefa wasu abu na alkhairi minti biyu yi kokari ka san duk inda kake kawai bakin gurgurdan halin da ka samu kai ma ba da wannan abin to da haka sai kaga al'umma ta rayu alkhairi ya yadu cikin al'umma ya zamanto an raba al'umma da jahilci da abubuwa waɗanda suke ba su dace ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya maimaita shi a gurare daban-daban kama a Kitab al-Hajj a khutba ayyamu mina ya ambata wannan haka al-Adahi bangaren layya ambata shi a babu ma babe na al-adahi kenan yawman nahar ya ambata a tafsiri ya ambata a suratul bara'a a badaul khalq ya ambata babu kenan sab'il ardin sannan kuma a kitabul fitan ya kashi babu la tarji'u ba'di kufaran yadrubu ba'dukum riqaba ba'd a cikin hadisin zamu ga kenan fa'ida ta riƙewa ragama tara kumi don saboda a kare shi daga girgizuwa da kuma kadawa ta yadda kare girgiza na sama da shi shine zaka ga sarakuna ko sonan sa sai a rike musu saboda kai ya samariya ko kuma ya kada ya zamanto ya kayar da su saboda haka wannan shine hikima din da yace ina rike da wannan ragama ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna dima'akum ma'ana koran yadda jinananku kwacewa dukiyoyinku fadawa cikin mutunci kaga waɗannan abubuwa da ya zamanto jahiliya ta yi katutu daga baya to kaga ya suka zamanto abubuwa wanda suke abu mai sauki ba abin da ya sauki kamar kwaran yadda shi baka buɗe ba radio da sahekar rana ta wada ya kaji an kashe mutum 100 can ko mutum 50 can kamar dai zaka ce mutanen duniya kan wani ɗan lokaci an ƙarar da su sannan kuma haka kwata dukiya shi ma kaga haka an yi fashi da makami can ba ma kwata dukiya ba ma akan ma kona dukiyar gabaki daya a kona dabbobi a kona abinci a kona kaza saboda haka kenan barna daban-daban sai kuma bangaren mutunci shi ma kaga an kai haddin da dan adam yana a bangaren duniya na yamma zai taba mutuncin waɗansu mutanen da bai taba gamuwa da su ba mutun yana a nan gurin sai dauki waya kawai ya taba mutuncin su dai su ko ya taba kai ba ma mutunci waɗannan ba waɗanda ma suka rasu irin su Sheikh Nasir da Albani sai ga kawai ya samu wani fusarare kawai sai dauko sai ma dauko hoton malamin ya mishi kaza to waɗanda suka yada da khairi cikin al'umma sai ake taba mutuncin su ya kake ga al'umma za su ba sai ga wanda shi bai taba kusa kusan ya kaga ba gamuwa ba kuma sun rasu karshen dai ma wanda in mutun yana raye zaka je ka nemi gawar shi kaga ai akwai masu wannan sai ka ji wani ya zo majalisin wani malami malam Najma ina ma sharri ko mu muke ma kaza muna cin mutuncinka kuma yanzu Allah ya gane da mu ko kuma dama zuga mu ne ake ana samu ka yahe mu kaga ai a ce an yahe duk majalisin malaman suna haka zaka su ba su cewa za ka gani ko ka lalace ko za su ce Allah shire ka Allah sai Allah kara kaza kaga sabanin wadance yanzu kai gaje na wani abin nan ka ce mishi malam na zage ka nayi kaza nayi wane ne kai ma ka tarke ma ka je ka ka hodi a haukace ma za ka tashi da gura eh kaga wani bokanci zai ma da wani saddabaru ko kuma ya ce ka je ka gani ai tunda ka taba mutunci na kawai sarsar kama ba ta yi albarka ba to kai me dadin ka dan sarsala shi ba ta yi ba albarka an samu malalata kai da kake so a samu mutanen kirki to kaga sai zaman to shi ma an kai matakin da abin ya huce ma abin da aka sani a wancan lokaci sannan kuma daga wannan hadisin malaman sun yi istinbatin cewa wanda yake harrace da hadisi wanda ya harrace hadisi ana iya karbar wannan hadisin daga gare shi ko da kuwa bai san ma'anar ba kawai mutanen ya sani saboda ya an umarce shi da isar sannan kuma shi ma za a lissafa shi a zumura ta ahlul ilmi mutum ne kawai shi harrace a iya mujarradin mutanen ya harrace amma bai iya sharhi ba sai tare yara su ma sai ke harnatar da su suke karanta amma bai san sharhin abin ba amma yake kokarin me yasa a zakirus to za a sa shi a wannan layin na cewa kenan yayi abin nan sannan kuma akwai fa'ida ta zabura suwa a bisa isar da ilimi da kuma halaccin daukan ilimi kenan kafin ahaliya kafin cikar cancantuwar mutum fahimta ba sharadi bace daga sharadi na karantarwa zai iya yiwa daga cikin waɗanda suke mutaakhiruna a samu wani wanda zai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi fahimta sama da fahimtar waɗanda suka gabata sai dai malamai suka ce biƙilla kenan akan iya samun daga mutaakhirun ɗaiɗaiku yanzu kaga irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah waɗannan ai kaga a waɗanda suke inda a zamani na magabata ya zo shi to waɗanda za su ringa kunnen doki da su irin su Imam Ahmad irin su wannan su za ka kara to sai suka zo a mutaakhirun amma sun kai haddin da in wancan lokacin suke to da waɗannan ne za su yi abin nan kaga kuma sana daga mutaakhirun irin su Sheikh Nasir da Albani kaga wannan sun rayu ne a zamaninmu amma ba 'yan zamanin bane ba irin su Sheikh Abdulaziz Ibn Baz sun rayu ne a zamaninmu amma iliminsu da zuhudinsu da tsoralansu da tarbiyyansu ba irin ta mutanenmu bane ba kaga ni ba irin ta mutanenmu bane ba to haka zaka ga irin wannan kana iya samun ɗaiɗaiku wanda za su zo su daga baya ba a rihi kowa ba su zamanto da dama daga cikinsu sun yi waɗanda suka gabata ai kaga nawa daga ruwa ta hadisi ma wani hadisi goma ne yake yi wani kaza ne yake yi to amma su kuma kaleka kaga irin abubuwan da suka yi zurfafa amma daga waɗancan na tabi'ai ne ai da koyi waɗanda ɓangaren ulumu waɗanda suke na wannan ai suna da wannan akai suna da matsala a wannan ɓangaren wasu ma ba a ma dawwana abin ba to su kuma waɗannan sai ka dawo mutaakhirun daga waɗannan ko ina ka shiga sai ka ga su teku ne a shi ko ina ka shiga sai ka ga teku ne su sannan halaccin zama a bayan dabba alhalin dabba din tana a tsaye kenan alhalin dabbar tana a tsaye sannan kuma yin kutuba a guri wanda yake mai tsayi don ya zamanto ya fi zuwa nesa na'am wani ya karanta na'am ha na'am aha wannan da Allah subhanahu wa ta'ala na'am No. a da suka to shi kuma wannan za a dauke shi a babe wanda yake na kenan bangaren ladabi babe na bangaren ladabi saboda ai sun sa annabi sallallahu alaihi wasallam sun san wace rana ce kenan yayi ne dan salo na tattaro hankalinsu saboda nuna musu matsalar haramcin wannan kwaran yadda jini da kuma dukiya saboda basu dauke shi ba su a komi suna sababbin kenan jahiliya ne basu dauki abin a komi ba yanda suke ganin girman yini na hajjil akbar suke ganin girma na wannan watan suke ganin girma na harami to yahi akan mai girman waɗancan abubuwan to kuma su waɗancan abubuwan matsayin su yahi girma akan wannan kaga Abdullahi ibn Umar yazo Ka'aba yana tawafi yake cewa na san cewa ke ce fiyayyen guri a ban ƙasa amma hajjini na mumini yahi ki daraja gurin Allah subhanahu wataala to kaga wannan su ba su dauke shi ba a bakin komi wannan kenan shine hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da wannan salo din dan ya nuna musu girma abin na'am نعم كان باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا باب أن ذي بينا من ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يندما كي زمنتو يتخولهم بالموعظة ينامس جيه جيه وأزي والعلم لكما كان تدس علمي كي لا ينفروا دان سبت كسواسي in ya zamanto kullum wa'azi zaka ga mutun zai zama mai zai samu kosawa da an ce ma sai ji babu dadi amma in aka yi kuma sai aka dauki wasu kwanuka to zuciya za ta zamanto tana shauƙin abin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake musu wannan Abdullahi ibn Mas'ud Allah kare ra gare shi wata ran yana yin wa'azi ga daliban shi yana karantar da su sai suka nemi ina ma kullum ma a dinga yi mana sai ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam ai ma ki ya kasance takhawwaluna bil mu'iza yakan mana jehi jehin yi mana wa'azi fil ayyam akwanika karahata sa'amata alaina dan gudun kar ya zamanto mun samu kosawa mun samu malal mun samu kosawa saboda duk abin da zai zama yau da gobe to zai zama akwai kosawa shi yasa ana karantarwa sai a samar da kwanuka waɗanda suke na hutu kwanuka na hutu alhamis juma'a kaga sai zamanto ɗaliban ilimi sun huta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya maimaita shi a kitabul ilm man ja'ala li ahli al-ilm ayyaman ma'luma baban da ke bayyana wanda ya sa masu neman ilimi wasu sanannun kwanuka kenan karatu su ake aware wasu kwanuka sauran kwanukan kuma kowa je shi a ne shi a kitabu da'awat ya kashi babul mau'iza sa'a ba'da sa'a baban da zai mana bayanin wa'azi kenan lokaci bayan lokaci ba wai ya zamanto ba kullum wa'azi kasa akwai masu wannan wani yakan wa'azi a dare sai ya wa'azi guri uku haka ina a tashi kuma a je can hallo a je can kuma kullum ana wa'azi to kaga abin yayi yawa irin wannan yayi yawa a wannan hadisi zamu fa'idanci mustahabbanci na barin dawwama kware-kware a cikin ayyuka don jin tsoron malal khudhu min al-a'mali ma tuqiquna annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka ku dauki abin da za ku iya saboda haka kenan ya zamanto a kasa in an yi wani lokacin kuma ya zamanto kenan an huta ta yadda kar ya zamanto an samu kosawa an Anas radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam daga Anas Allah kare ra gare shi daga maki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yasiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sauƙaƙa ma al'umma lamari na addini yasiru ku sauƙaƙa wala tu'siru kar ku zamanto kun tsananta cikin al'amari na addini da ma cikin al'amurra duka gabaki daya wanda tsanantawa a cikin al'amurra iya daga abin da yake cirewa alkhairi na al'amurra wa bashiru ku dinga yi wa mutane bishara da rahamar Allah subhanahu wataala da kuma gafara ta Allah subhanahu wataala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wala tunfiru kar ku dinga koran mutane koran mutane menene abin da yake koran mutane tsanantawa rashin tausasawa inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala al-um Allah subhanahu wataala mai tausasawa ne rafiqun mai tausasawa ne yuhibbur rifqa Allah yana son bawa ya sifanta da siffa na zatin Allah subhanahu wataala siffa ta ar-rifq wa yu'ti ala rifq kuma Allah yana bayar da nasara cikin tausasawa ma la yu'ti ala al-um ko karantarwa kake ya zamanto tsarin karantarwa ka abi tsari na sauƙaƙawa kar ya zamanto an bi tsari na mai na tsanantawa ko kuma tuzgunawa ko matsawa kamar misalin a cika mahafuzat da yawa ya zama abubuwan da suka harrace suna da yawa to sai zaman to kenan an samu gaugawar kosawa ko kuma a takure mutum guri daya ba zai tashi ba kawai abu daya ki a ana bukatar mai neman ilimi ya dan tashi daga nan ya koma can saboda in ka zauna guri daya to kakan samu kosawa ko kuma ka tsare yaro ba ka tashi ba daga nan gurin in gutsari yake shi ba aje ba fa ai kaza ba kaga wannan duka akwai nawa to in ya zama yanzu yana jin gutsari sannan kuma kana so harrace wani abu shi kuma bauli yana damun shi ko sallah aka ce mutum fa kariya ya abin nan wala huwa idakul akhbafa kariya zaman to yayi sallah khabati guda biyu bauli ko bayan gari yana tunkulo shi yana motso shi to kaza zaka zo wajen karatu a ce wannan ko kuma misali kaga tsari wanda yake na tsananta irin yanda zaka ga mafi yawa da wannan suna wannan a samu in almaji a dinga kishi da bulala ana habra da kafa akwai wanda har kafa yake sa ya habra ya daka a yi kulli ka gani to kaga abin yayi yawa wani lokaci can wajen korin jidda an sa wani titifiri yana cishin wani yaro kawai kan yake kishi kanya kuma ida fa yana habra shi da kafa wani yace ai ya taba kurumta wani abu kaga kai amma ana rike shi to me zai akan menene wannan kuma kaga abun ya huce iyaka haddi wanda ake bukata shi yasa labudda mu musulmi ya zama muna da tsari mu muka zo da addini aka zo mana da addini na tsari komai yana da tsarin shi bayan kalmata shahada babu abin da yake sallah matsayi da daraja ba abin nan ka bar shi ka zama kafiri kamar sallah amma yaro kin sallah sai ya kai shekara 10 ne za a bige shi in bai kai shekara 10 ba ko sallah in yace bai yi ba ba za a bige shi to ina ga kuma karatu wanda kawai karin nafila ne za a yi masa wani yaron so ne ake bakin shi ya bude da alkhairi kai shi ya bude da sharri to yayin ka zo in yara shekara 4 5 kana rike da bulala tabke ke bulala wanda ka za a yi kishin bawa ka gani ko kadan ka buga ta ita wannan tunda taura ce jikin yaro ta bus ne da ka buga ta koya ne ka buga ta kawai birri za ta yi to bawa ne ka ga wannan ba daidai bane ba ko kuma yaro ya zo yana kwance yana zabura saboda me kana tsorata shi da bulala har ka je a ce mai ne kai ka ga wannan kuskure ne wallahi kuskure ne ba karamin kuskure ba a irin wannan ma'zaratan akwai abin da ya faru a wani gari wani yaro haka nan ne aka yana zuwa kure yaron yana zuwa abin nan sai ya zo makaranta sai malamin yake dan mushi wannan in kaji tsoron Allah kai yanzu he kaza sai kaza baka damu da wannan ba kaji tsoron Allah wani kawai sai zamanto lallan sheda ne shiga cikin abu kawai yaron nan sai ya dawo yana zuwa da dar kawai sai ya za kawai aje a ba mala hakuri mala ya ce miki tsara aje a ba mala aje a yi kaza aje ana ta wannan a zo aka ce an je an ba mala ya ce mu je mala ya yi mince na ya yi maka aka karshe da yaron nan rasuwai karshe rasuwai yaron to abi yayi dadi bai dadi ba bai dadi ba to in ka zo misali da bulala kana tsoratar da yaron ba daidai ba ne gona yanzu da karatun ya ji ko kuma tsoron ya ji an ce yaro makaranta yana tsoro in yaro abu an ce za a gaya maka yana neman sake misali to wace irin wannan ta ga dole akwai wani nau'i wanda yake na azabtarwa kuma ga kananun yara wanda ake bukata a sa musu rahama a cikin zukatansu ake sa a nuna musu tausayi da hanan da kauna kai ya zama kaunar da kake nuna musu da san da kake nuna musu shi zai sa su ringa son su zo su makaranta ki ya zama tsakaninku da koyon abu to kaga mafi yawa to yanzu ka matsa ma yaro da wannan sai yaro ya ce bai san makaranta ko a huda shi yayi daidai ko kuma ka bugi yaron uwayen shi suka gaza hakuri suka huda shi daga makaranta kai yanzu ladan yaron baka same shi ba kuma shin baka yi ba tanziri a nan gurin kaga bashiru wala turaki kai kenan yanzu ka zama to ka kore mutane daga addini to wannan abin sai mun leka in ya zamanto akwai abin da ake ma yara ukuba a ce misali yaro ne shekarar shi 10 amma fitintunu na zamani yaro ya lalace yayi wani mummunan abu wanda yake bai dace ba to wannan dan ladabtarwa sai a ga wani tsari ya kamata bayan an ja kunnin shi wanda za a yi mishi tabiri wannan kuma daban ana iya yi amma hakoda za a yi wannan ha bayan sama da bulala 10 tunda ai ba haddi bane zaka mishi bangaren ladabtarwa ba a wuce bulala 10 to amma kuma sannan akwai tsarin da hai a shi zaka yi an bata maka rai ko kana da iyali can sun tafasa ka kazo makaranta in yaro yayi abu kaka mai hukunci a wannan halin saboda zai zama azabaffe ne zaka yi ta mushi zai zama a fusace zaka huce haushinka ne da wannan to in ba su abu kumiya zaka ci kumiya zaka ci akwai gababuwa na dan adam wanda in aka taba su mafi yawa ana samun kuskure kai sai in yazo da sauki to kaga kar ya zama daga neman alkhairi neman gyara kuma aje a fada abin da ba su to wannan ya shiga karkashin wannan kenan labudda addinin Allah a dunkule shi ake zance muna zamani wanda yake fitinturu sun yawa ana fusga ana jan yara abubuwa daban-daban kenan kokari ne muke mu shayo mu karantar mu sa musu alkhairi in ya zamanto ana guje ma guraren mu to akwai mushkila haka to lalle akwai bukatar gaskiya salokin da muke tafiya mu canza salon da dama daga makarantun mu da guraren da muke abin nan babu man yuridillahi bi khairin yufaqihu fi din lokaci yayi babu man yuridillahi bi khairin yufaqihu fi din baban da zai mana bayanin cewa wanda ubangiji subhanahu wataala ya nufate shi da alkhairi to yakan ilmantar da shi yakan fahimtar da shi ilmi na addini أم معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله daga Muawiya Allah subhanahu wataala kare ragare shi shine Muawiya ibn Abi Sufyan shine Sakhr ibn Harb ɗaya daga cikin marubuta na wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga aqida ta ahlus sunna wal jamaa kaunar waɗannan da kuma kenan rashin kin su Allah subhanahu wataala ya ji kanshi da rahama ya rasu shekara ta 60 dare yace sami'tu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul kage yana daga tabewa a ce mutumin da yake rubuta mamaki wahayi mutumin da zai ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaza amma kai kuma ka dinga fata shi ko kai kazan shi in har ya zamanto fata dabbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama lehi abin da yake hawa min babu aula kaga mi yaya hukunci wanda zai bata sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yari lillahi bi khairin yufaqihu fi din wanda ubangi yake nufin sa da alkhairi yufaqihu fi din sai bashi fahimtar addini wa inna ma ana qasim kusani cewa ni qasim mai rabawa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba gado daga gado na annabawa al ulama warasatul anbiya inma al anbiya lam yuwarisu dinara wala dirhama inma warasu al ilma saboda haka kenan wa inna ma ana qasim wallahu yuti Allah shine mai bada fahimta ga wanda Allah subhanahu wataala ya ga dama yuti hikimata man yasha man yuti al hikimata faqad utiya khairan kathira walan tadala hadhihi al ummah wannan al umma ba za ta gushe ba al umma wacce ta amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qa'imatan ala amrillahi tana tsaye akan addinin Allah akan lamari na Allah subhanahu wataala la yadurruhum man khalafahum duk wanda ya saba musu ya ki bin hanyar Allah ba zai fa cutar da su ba hatta ya'ti amrulla har al'amarin Allah subhanahu wataala yazo shi al'amarin Allah subhanahu wataala ko dai al'amarin Allah wanda yake na alkiyama ko kuma al'amarin Allah na iska wanda za ta zo ta karbi rayukan mu'mini hafiz ibn hajar yace amrulla shine rihun allati taqbidu ruha kulli mu'min wata iska ce karshen duniya za a turo ta ringa shiga ta hamasar masu imani ta karbi rayukan su saboda haka kenan hatta ya fi amrullah har alkiyama ta tsayu suna kan kenan addini na Allah subhanahu wataala suna kan abin da yake gaskiya mazala sarasa ce na ma'ana qasimun ma'ana qasim wanda yake mai rabawa mai raba kenan ilimi mai raba ambatan Allah subhanahu wataala Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya gane da rama yace waɗannan ta'ifa da ake hudi in lam yakunu ahlul hadith in dai ba malaman hadisi bane yace fala adri manhum ban san ba ko su waye Al-Qadi Iyad yace arada Ahmad ahlus sunnati Ahmad yana nufi ahlus sunna wa man yataqid mazhab ahlul hadith da kuma masu kudurta mazhabi na malaman hadisi Imam An-Nawawi yace ya tamil an takuna hadhihi ta'ifa firqa min anwa'il mu'minina zai iya yiwa wannan jama'ar da aka ce har kiyama ta tsaya suna kan gaskiya wasu taifa ce daga mu'minai mai manya kuma bi amrillahi wanda za su tsaya akan umarnin Allah min mujahidin nako mai kokari cin yada dini wa faqihin masalan fiqh wa muhaddithin masalan hadithi wa zahidin mai gudun duniya wa amrun bil ma'ruf wa ghayr zalika min anwa'il khair yace wala yalzam istima'uhum fi makanin wahid ba wai lazim bane he an samu wata kungiya ce ko wani gungu ne a ba lazim bane ana nufin kai kana umarni da kikkiawa hani da mumuna ai ka rike wata gaba wancan shi kuma yana kokarin kaza ya rike wata gaba wannan yana da zodi ya rike kenan wasu gabbai kuka rike kowa a majalisin shi yana da to irin waɗannan ba za a rasa su ba har tsayuwar alkiyama duniya ba za ta rasa su ba al'umma ba za ta rasa su ba kuma waɗannan su ne alkhairi a cikin al'umma Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jihad kenan haka cikin kitabul ayat as-sami ya fitar da shi babu la tazalu qa'ifatu min ummati ala al-haqqi mansurin باب الفهم في العلم باب كما ده زي مانا بيان فهمتا cikin ilimi cha an nuna mana man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din in Allah ya nufe ka da alkhairi sai fahimtar da kai addini ashe fahimtar addinin musulunci ka aikata shi daidai da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta in har Allah ya maka dace sai ka gode ma Allah saboda Allah ya datar da kai da alkhairin da yafi kowanne alkhairi a cikin alkhairai na Allah subhanahu wataala عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة وذكر الحديث وزار في هذه الرواية فإذا أنا أصغر الأم فسكت حديثنا ابن عمر يا جبات أبايا يجي من قصة مجلس من زار سافا أتي بجمار سيأك زود زوجي أتربينه سما كيتي إن من الشجر شجرة دعاتين بشوين داجي لأقوات إتيا وذكر الحديث سيامت حديث مثلها مثل المؤمن حدثوني ما هي وزاد في هذه الروايه wannan ruwaya abin da yasa malaika ta akwai ziyara ta fa idza ana asghar alqawm sai na gani ne karami cikin mutanen fasaka sai na ja baki na na kyale sai na ja baki na na kyale bukhari ya fitar da wannan a kitabul ilm da babu tarhil imam almas'ala li yakhtabira ma indahu ya fitar da shi babu qawlin muhaddith haddathana wa akhbarana wa anba'ana duka ma'ana da yake باب الحياة في العلم جم كوميا علمي كاغا أبو لا يبن عمر إيجي سينا جم كوميا سوداء أكوي إيائينا دا أكوي أبو بكر أكوي عمر أكوي كذا تقوم ها أما جلسة علمي قرن علمي أن جم كوميا من باب أولا كاغا وجن علمي من باب أولا وجن علمي شيسا أبني أبو الأتاهي يكيتا فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة يجي أرأيوا باب الخير كدنيا ما باب الخير إن كنيا تتفي إن يزم بأجن كوميا ba san ba girman mai girma ba san matsayin mai kaza babu wani wanda ake karanta ma fitsara da abubuwa nan suka zama sai to kaga babu wani alkhairi a ciki to wannan ma a majalisin ilimi ne ibnu umar yace fasakatu kaga kuma a irin nan da akwai hallau tarbiyantarwa da ladabtarwa da irin tsari na masu zafin kan na haddadiya waɗanda babban malami zai yi hudu wata mas'ala sai su zo suna mai fitsara suna zage shi suna cin mutuncin shi suna mai kaza suna ce mai jahili suna ce mai kaza su kuma an kafa salsalar 60 daga shi kuma abin mamaki fa irin wannan daga hadadiyan na wani yana fadin sai yake cewa ai ma'aihin shi da dan tatsi ne to me yasa ba mu ji kana ma baban karaddi ba ai matsakin farko sai ka fara da ma ma'aihin na karaddi da wannan din shi ka zo kana tabo su wanda su a sunna suke amma kana cewa kaza ka zo nan ba daidai bane ka ga malamin da ya shekara 80 sai ka samu wani dan yaron da bai wuce shekara 20 ba ba abinda ma ya gane shine wai zai zo yana wata magana da wani kakale yana wani abin ne yana cin mutuncin malamin saboda kawai ya hudu wata matsala to kaga wannan ba tsari ba a tsari na ilimi a tsari na ilimi koda an samu kuskure da kai tsarin da taliban ilimi suke fi wajen tasihi ga malaman ya sha bamban da wanda ba fa ka zo kawai majalisin malamin kai kokarin duk wanda kaji an ce ya gyara ma wani babban malami jira yake sai an tashi daga majalisin ibnu wahab sai zo sai sani Allah ya tabar akwai wani hadisi ko kaza tsarin wannan shi suke bi akwai a mas'ala an samu kaza amma kai tsaye babban malami ya abu ka tutse shi ka ce a alaga ta malan kaza alaga ta malan kaza akwai ne da yake yin wannan karshe abin ya bayi zuwa ga rashin albarka karshe abin ya bayi zai samu matsaloli da abin zai je karanta muhalla na ibnu hazm inda dr ahmad yana zai zo ya he lalle ko sai lalle ko sai zo ya dinga cin dindu ne shi a nan gurin
to wannan bai daga tsari to balle kuma ka dauki waya ka yada duniya wai abin da kake so wai dole a tona mai asiri a bankado shi a bata shi a bayyana ciwa ne kale kaha eh wai dole kai kawai su burin wannan malamin kawai a ce ba a saurara ba a saurara wancan to kuma sai iya su waɗannan su fahaul ahlam din su waɗannan hudasaul azanan din su wai su ne ɗan kuci ku ba mu wannan wanda ba abin da suka sani wanda jahilci wai su ne zamu kama mu saki manyan malamanmu kaga ai abin shirme ne shin ababe na neman ilimi fa ababe na neman ilimi ga yaran malami ga babban malami wa ake babban malami malamai suka ce yana daga ciki ka zabe musunnan malami mai shekaru musunnan malami mai shekaru zaka ga sun fififi ta wannan sama da mi wanda yake matashi saboda wanda yake matashi saboda haka kaga wannan iya daga kuskure wanda mabiya abin da yake cutar da su rashin karanta adabu talab suna fado ma ilimin kawai ta saman katanga kuma abin takeicin wasu zaka ga daga cikin su matasan da suke iri-irin waɗannan maganganun a wayoyi da wannan waɗansun su basu da karatu ba a jami'a sun zo suna zancen waye yayi kaza su kuma da dama daga cikin wasu basu da karatu ba daga jami'a aka hawalo su suka aikata wani abu na rashin ladabi aka koro su su da darasin su gudiya daga wanda ya ce amana Sheikh Abdul Aziz bin Bas sai wanda an ce mishi kai je aikin haji ya bi ta bayan fage an ce ya hakuri ya bi ta bayan fage ya je shi aikin haji jami'a ta ce ya za ka kai dalibai ilimi ka ci amana kai subhanallah madina su baka musu nan subhanallah za ka yi wannan abu haram haram dalibai kaga sai wanda to kaga ko su ne za su zo su yi ta fatattaka waɗannan kaga wannan kuskure ne shi yasa ku ƙara bibiyan maganganun tsakanin su ta farke baba hotora da shi da Abu Jabir ku saurara tsakanin su ana tara su saka juna ne in kuka bincika za ku sami raddi junan su juna inna min shajara shajara yace masalu amsalul mu'min kenan sai Imam al-Bukhari ya maimaita anan kuma ya ilimi sai kuma a biyu a kitabul biyu a yaka bai'ul jumar sannan ya kawo a kitabul adab kenan la yastahi min al-haqi fi at-tafaqqud wajen neman fiqhu kuma ya bata hana kenan ayi wannan a aqima ma ya maimaita shi shi ma dai akalul jumar da kuma barakatul nakhl duka ya maimaita wannan hadisin gurare daban-daban Allah ya amfana da mu ya datar da mu daidai ya sa ilimin mu ya zamanto ilimi ne mai albarka ya dora mu a busatir ba ta magabata na gari masu bukatu cikin mu da damuwa Allah subhanahu wataala biya bukatun mu akwai ɗaya daga cikin iyaye na wannan majalisi yana bar addu'a shi ma mu sa shi Allah subhanahu wataala ya biya bukatunsa ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ma rayuwarmu albarka ya ba kusan mu kariya da kuma al'ummarmu Allah subhanahu wataala ya kare mutuncinmu ya datar da mu akan aikata abin da yake so ya yarda da shi ya rabbul alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم انا نسالك من كل خير نسالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر يصادف من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا